Ode ode, carry in my ode ode, show better body. Ode ode, women in it. Munza mado don makie, suka gam mugudu sukei. Araba su songa ni mama, sunjara ba sunkasa, gatari sundasa. Ama beshi gaba, munchi munsha mui wanka, kai munkosa. Allah,
te odeshi. Ke kuzuri na kunemi safi
suso mufadi kasa Allah shine yasari jani rayuwa kwai masala ko wani gida kwai magana they try us but they never succeed ayoyin Allah ne ku bar ganin kun tara ku ji sorun me nema tunda ba mu mutu ba rayuwa be kare ba mu yi kyau ba mu rame ba sun ga mu ba su gane ba Allah
te odeshi sun kasa wayo mama ki muke ba su zafi wayo mara yanzu ki ko ba na mabejin daji dan na ba nake kuzuri na ku nemi safi
ode 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 yaron zango nike cikan nugu sha rubutu makiye ku zo ku sha akutu muto ne ka samu shuka su Allah
te odeshi sun kimu sun kasa wayo mama ki muke ba su zafi wayo mara yanzu ki ko ba na mabincin daji dan na ba nike ku zuri na ku nemi safi